الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga Rabi'u Tsani hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 11 ga watan 11 shekara ta 2012 ne ko 12 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min at-Tarikh na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun ji wato muhimman abubuwan da suka faru a cikin khalifancin Sayyidina Ali radiyallahu anhu inda muka ji inda aka yi waqatul jamal wanda mun ji hakikanin me ya faru a waqatul jamal inda aka samu ainihin wato yaki tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu an da kuma Talha da Zubair da Nana Aisha da kuma wayanda suke tare da su mun ji hakikanin kissar me ya faru inda su ainihin Talha da Zubair da Nana Aisha bayan kashe Sayyidina Uthman ainihin wato suka tafi zuwa Basra domin su dauki mataki akan wayanda suka kashe Sayyidina Uthman wanda a lokacin shi kuma gwamna a Basra shine Uthman ibn Hunayf zuwansu ya tambaye su dalilin zuwansu me ke tafa da su kuma sun yi mai bayani da ya ji yanda abin yake sai ya ce to shi ba zai ba su izinin su shigo su aiwatar da wannan abu da suka zo yi ba har sai ya sanar da khalifa Sayyidina Ali radiyallahu anhu to bayan sanar da Sayyidina Ali radiyallahu anhu to shine shi kuma Sayyidina Ali ya shirya rindina wanda ta kai kimanin mutum 10,000 ya taho da su zuwa Basra domin yakar Az-Zubair da kuma Talha su dai waɗannan sahabbai Talha Zubair da Nana Aisha da duk waɗanda ke tare da su ba su taba yin fada da khalifancin Sayyidina Ali ba su taba sukar khalifancin Sayyidina Ali ba ba su taba fadar wani aibu suka jingina shi zuwa ga Sayyidina Ali ko kuma khalifancinsa ba bal ma bas taba yi wa wani mubaya'a ba a lokacin sa ban da shi, sannan ba ma shi suka fito don su fada da shi ko su yake shi ba, domin da ya kasa suka je yi lokacin shi yana Madina, Madina za su tafi, amma sai suka tafi zuwa Basra kuma ga hadafinsu, saboda galiban waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman ƴan waɗannan wuraren. Lokacin da suka je Basra kuma Sayyidina Ali lokacin baya Basra, yana Madina, ballantana a ce sun ji labarin yana Basra ne suka je domin su yake shi. Dan haka ne ma Al-Ahnab bin Qais yake cewa na haɗu da Talha da Zubair bayan tsare Sayyidina Uthman, na tambaye su me zan yi bayan kashe Sayyidina Uthman, me suke ganin ya kamata in yi na mataki, suka ce sai abinda sai abinda Aliyu ya ce, haka ita ma na Aisha abinda ta faɗa kenan. Amma kafin a fara wannan yaƙi an samu tattaunawa wadda Sayyidina Ali ya tura Al-Miqdad bin Al-Aswad da Ka'ka bin Amr domin su je su tattauna da Talha da Zubair. Kuma Miqdad da Ka'ka suna da fahimta irin tasu a ɓangare guda, Talha Zubair su ma suna da tasu fahimtar a ɓangare guda, kuma kowannensu ya yi bayanin abin da ya fuskanta ko ya fahimta. Da Talha da Zubair duk ba wanda yake so a yi wannan yakin, kawai su Talha da Zubair suna ganin bai kamata a bar waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman ba. Shi ma Sayyidina Ali yana tare da su akan hakan, amma shi a ganinsa baya cikin maslaha yanzu a fara bibiyar waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman, yana gani a bari al'amura su tabbata a samu natsuwa. Kenan kaga kashe waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman mas'ala ce muttafaqun alaiha tsakanin Sayyidina Ali da su Az-Zubair da Talha, inda kawai aka samu sabani su suna ganin yanzu, shi kuma Sayyidina Ali yana ganin a bari dai sai nan gaba, sai al'amura sun annatsu, al'amura sun daidaita, sannan sai kuma a zo cikin nutsuwa, sai a sa committee bincike a binciko su a hukunta su. To a haka kuma waɗannan wakilai suka da wakilan Sayyidina Ali da su Az-Zubair da Talha suka samu matsaya. To aka rabu akan haka, kowa ya je gurin masaukin sa ya kwanta. To cikin bacci, wato suna cikin bacci ne su waɗancan saba'iya, sai zamto su sahabban nan sun kwana cikin farin ciki, cikin alheri, domin suna ganin an samu fahimtar juna. Su kuma waɗancan wanda suka kashe Sayyidina Uthman su kuma sai suka kwana cikin takaici da bakin ciki, domin suna ganin in wancan al'amari ya tabbata to su kuma kashinsu ya bushe. Wannan yasa sai suka kirkiri wata fikira ta su tashi cikin dare su je su farwa sojoji ko kuma magoya bayan Az-Zubair da Talha. Kuma abin da ya faru kenan, kawai suka ji an hausu da sara da suka da ainihin wato harbi. To su kuma da suka tashi sai suka fahimci kamar cikin magoya bayan Sayyidina Ali su suka zo suka yi musu haka, da haka sai suke ganin an yaudare su, ya an kai an tattauna an samu matsaya kuma a zo a yi musu haka, kaga za su dauki fansa kenan. Suka suna daukan fansa, su kuma sai bangaren Sayyidina Ali suke ganin su ma waɗannan mutanen sun yaudare mu, bayan an samu matsaya mun gama daddalewa kuma ya za su zo su far mu da yaki. To kun ji wannan shi ya kawo waqatul jamal, waɗancan shedanin mutane su suka kitsa waqatul jamal. Ina fata an gane. To bayan yaki yayi yaki, an yi kokarin a dakatar da yaki, a tsagaita wuta, da yawa daga cikin manya-manya na ɓangarorin guda biyu duk sun yi kokarin dakatar da wannan yakin, amma ba su yi nasara ba, saboda matsalolin da kamar muka tattauna satin da ya gabata, yaki ba a son sa, kan ya faru ne ake iya hana faruwarsa, amma har aka bari wutarsa ta kunnu to sai iya kuma yanda hali yayi. Ina fata an gane. Wannan yasa duk kokarin da aka yi na adakile ci gaba da wannan fada abun ya citira, har ma Imam al-Bukhari ya ambaci wasu baitika na Imru al-Qais inda ya nuna cewa shi yaki a farkon sa kai ka ce wata budurwa ce wadda ta ci ado wato abar kaunar duk wanda wato ya ganta to yaki farkon faruwar sa abun sha'awa ne ga musamman matasa da waɗanda suke ganin kamar yaki wani abun so ne amma idan wutar ta kunno ta kankama to wannan yakin sai mallai ya kwatanta shi da tsohuwa da yana tana budurwa to yanzu kuma zai koma kamar tsohuwa wadda take ba ta da wani wanda zai ce yana son ta duk ta yi furfura jikinta ya caccanza ta zama abar kyama a wajen kowa to lokacin da yaki yayi yaki sai kuma kowa yazo ya tsane shi kowa ya ji baya san sa kowa kuma ya dinga burin ina ma a koma da a koma a zauna lafiya a daina fada a fahimci juna a yi maslaha kuma lokacin al'amura sun riga sun dagume to wannan a takaice shine abin da ya faru a waqatu al-jamal ina fata an gane an kashe musulmi da yawa har mallai yake cewa fitina ce wadda Allah ta'ala ya kaddara ta Allah ya sa ba ma nan a lokacin ba hannunmu a ciki ba makamanmu a ciki mun gode wa Allah muna roƙon Allah su kuma waɗanda abin ya faru tsakanin su Allah ya gafarta musu ya kuma yarda da su a wannan yaki an kashe Talha da Zubair domin shi Talha da Zubair da Muhammad bin Talha duk an kashe su tare da cewa shi Zubair bai ma shiga cikin yakin ba Talha shi ma bai shiga ba na fata an gane shi yasa lokacin da aka zo da labarin an kashe su sayyidina Ali yayi takeici yayi bakin ciki shi yasa a ƙarshe muka ce duk ba wanda ya nasara a wannan yakin bangaren sayyidina Ali basu nasara ba bangaren su Az-Zubair da Talha su ma basu nasara ba me nasara a cikin kashe juna wannan musulmi ne sahabi wannan musulmi sahabi an kashe juna me nasara ba wanda ya nasara a ciki na fata an gane to shine bayan ainihin wato an gama wannan yaki sayyidina Ali yazo yana bi ta wajen waɗanda aka karkashe anan ne yaga Talha bin Ubaidillah ya zaunar da shi yace azizun alayya an araka mujaddalan tahta nujumis sama'i ya aba Muhammad sayyidina Ali yayi kuka kware da gaske yace yayi burin ina ma sama da shekara 20 da suka gabata ya riga ya mutu ina ma bai kawo zuwa wannan lokacin ba haka lokacin da ya ga Muhammad bin Talha shi ma ya sake yin kuka sosai saboda Muhammad bin Talha saboda yawan ibadarsa ma sunan ce masa ake As-Sajjad da haka duk sahabban da suka yi musharaka a wannan yakin duk gaba ɗaya babu togace ko mutum ɗaya babu wanda bai dana sanin faruwar abin ba babu ina fata an gane to قال المؤلف رحمه الله تعالى لماذا لم يقتل علي قتلة عثمان ga wata mas'ala mallai yace yanzu tambaya anan shine wai menene dalilin da yasa menene dalilin da yasa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bai kashe wadanda suka kashe sayyidina Uthman ba wannan amsar za a so a ji ta ko Ali radiyallahu anhu kana yanzuru nazarata maslahatin wa mafsada Ali ibn Abi Talib a matsayin sa na ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya bashi ilimi ya bashi hikima ya bashi hangen nesa da ƙwarewa to ya kasance yanzuru yana kallon wannan matsala ta kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman nazara maslahatin yana mata kallo irin na maslaha wa mafsadatin da kuma kallo na barna ma'ana a cikin daukan wannan mataki akwai maslaha akwai kuma mafsada akwai maslaha akwai barna fara'a annal maslahata to a ƙarshe sayyidina Ali sai ga maslaha taqtadi ta'khir al-qisas wato maslaha shine a jinkirtar da yin kisasi kashe wannan zaka kashe sayyidina Uthman a yanzu wannan kuma kaida ce addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'il me wadar ilil kaba'ihi na batan gane wannan kaida ce kaida fikihiya wato min kawaidil fikihiya shi addinin musulunci da kake kallon sa an gina shi ne akan maslaha maslaha ko dai ta duniya ko ta addini ko maslaha ta lahira akan haka aka gina addini duk wani abu da kaga Allah ta'ala ya shar'anta to ya shar'anta shine dan ya zama maslaha gare ka ko dai a duniyance ko a addinance ko a lahirance sannan an gina addinin musulunci wajen kokarin jawo wa dan adam maslaha akan haka aka gina addinin musulunci duk yanda zakai kai kokarin ka jawo wa dan adam maslaha dan akan haka aka gina addini ka jawo masa maslaha a addinance ka jawo masa maslaha a zamantakewarsa ta duniya ka jawo masa abin da zai zama masa maslaha a lahira sannan addinin musulunci an gina shi ne akan tunkuɗe alqaba'ihi duk wani abu da yake na barna abin da yake ba na maslaha ba to addinin musulunci an gina shi ne akan a tunkuɗe wa dan adam wannan abu duk abin da zai zamanto sharri ga dan adam a rayuwarsa ta duniya sharri a addininsa sharri a lahirarsa to addinin musulunci an gina shi ne akan tunkuɗe wa dan adam wannan abu to bisa wannan ka'ida din sayyidina Ali sai ya kalle lalle a cikin kashe mutanen nan akwai maslaha amma fa akwai kuma barna da za ta iya biyo baya maslaha saboda sun yi ta'addanci mai girma dan kada wani gobe ya sake yin irin wannan ta'addanci dan kuma a rarrashi a kuma kwantar da hankalin sahabbai musamman waɗanda suke da dangantaka ta jini da sayyidina Ali da aka daukan wannan matakin kaman zai sa su an yi musu ta'adi amma kuma an rama musu za su ji sanyi akwai maslaha anan to amma sayyidina Ali sai lura kuma akwai mafsada mutanen nan har yanzu ba san su waye ba suna da adadi mai yawa sun fantsama cikin jama'a akwai yuwar garin a dauki mataki akan su kuma wata barna ta sake barkewar yaki da kashe-kashe sake biyo baya to kaga ga maslaha ga mafsada da haka sayyidina Ali sai ga annal maslahata maslaha taqtadi ta hukunta ta'khir al-qisas a jinkirtar da kashe waɗannan mutane yi musu kisasi la tarkahu ba fa wai barin sa ba shi ma sayyidina Ali yana da ra'ayin ayi musu kisasi amma ba yanzu ba za a yi musu amma a jinkirtar da yi musu kisasi yanzu fa akhara al-qisasa min ajli hadha to saboda haka ne shi kuma sayyidina Ali ya jinkirtar da yi wa waɗanda suka kashe sayyidina Uthman kisasi wannan kuma abu ne wanda yake duk lokacin da mutum hatta shugabanni ba wai ce ake kodo yaushe sun yi daidai ba amma ina tabbatar ma wallahi abubuwan da kake kallon shugabanni wallahi wani lokaci ko kai ne haka za kai haka dauka matsala mai sauki ce akwai abubuwan da ba sai an fito kai a matsayinka na talakan kasa ko mai zai amma bayani amma wallahi akwai abin da kai masala da kake kallo in aka yi wannan masala wallahi mafsadar da za ta biyo baya kuma ba karama ba ce ko wallahi gane haka ba sai ran da kai ma ka zama honorable ka shiga cikin system din ko ba ku lura haka abin yake ba shi yasa matsalar kawai sai dai wanda yake kai kai masa addu'ar ya daidaita kai masa addu'ar Allah ta'ala ya riko da hannayensa amma wallahi in ka aibata shi in Allah ya ga dama sai ya jarabce ka ba gwamna bane sai a ce kai ma zama ba shugaban kasa bane kai ma ka ce kowa bai iya ba sai a ce kai gashi yi ba ciyaman bane kana ta zagin ciyaman din karamar hukuma ko sai a ce to gashi kai ma kai a lokacin kamar yadda muka sha faɗa ko ƴan kallon bala'i na bayan fagen nan sun fi ganin inda yana can fa wancan har gumi yake kila an abin nan ɗinsa ya yi gudu kamar ransa zai fita amma ya kaga ya ɓaran mana da bal haka ka biyo shi yana bayan fage amma ya ɓaran musu da bal kila da zai shigo gara ma na cikin na fata an gane shi yasa ka duba lokacin da sayyidina Umar ya dinga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yayi misbehave sai ya ce ba mu dama mu sare kansa yanzu bayan sayyidina Umar ya zama khalifa kan mutun nawa ya sare na'am lokacin sai da yaje gurin sai ya gano okay haka abun yake saboda haka tunanin sa ba irin naka bane yanzu bari ka ji anan a ƙarshe abun da ya faru shi sayyidina Ali da ya har yaba duniya bai kashe su ba
Muawiya ai shine ya zama khalifa daga baya, shi ma bai kashe su ba, da shi kuma sai ya kamo sai ya kashe su. Sai da ya zo kan gabar sai ya fahimci waccan hikima ta Sayyidina Ali. To haka jagoranci yake, ina fata an gane. So akwai kurakurai, akwai ganganci, akwai abubuwa wanda suke wani lokaci, amma akwai matsalolin da wallahi hakikanin al'amari yanda kaga abubuwan nan sun gudana ba a da yanda za a kauce hakan ci zai faru. Sai dai kai ta surutu kuma kai ji ba daɗi, amma dai wannan matakin da aka ɗauka a daidai wannan lokacin shi ya fi zama daidai. A yi rashin kashe Sayyidina wa'inda suka kashe Sayyidina Uthman bai wa sahabbai da yawa daɗi ba. Na ba ta gane. Sai ke cewa Sayyidina Ali ya jinkirta kashe waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman, ba wai barin abin yayi ba, amma ya jinkirta shi saboda maslaha. Sai ya ce kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithatil ifki, kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hadithatul ifki, mas'alan nan ta yi wa nana Aisha kage, mas'alar da aka tuhumci nana Aisha da alfasha wal iyazu billah. To wannan matsalar bari ka ji abin da ya faru. Wa zalika annahu takallama fi Aisha radiyallahu anha ba'dun nas, domin matsalar hadithatul ifki wasu daga cikin mutane fa sun yi cece kuce, sun yi tsegumi su ma akan abin da ya faru akan nana Aisha. Wa min ashhari man takallama, fitattun waɗanda suka yi tsegumi ko suka yi cece kuce suka sa baki fi Aisha ta game da abin da ya shafi nana Aisha din nan, akwai sahabin annabi Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit yana daga cikin waɗanda Allah ya kaddara ya jarabce shi ma bai shiru ba, ya danyi comment. An fahimta. Wa Hamnatu binti Jahash, ga Hamna binti Jahash wanda yar uwarta tana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, wa Zainab binti Jahash, to yar uwarta Hamna ita ma ta yi comment. Wa Mistah bin Uthatha, da Mistah ibn Uthatha shi ma haka. Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul, amma wanda ya fara jibintar girman ya da wannan da laifin shine Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa sa'ida an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama al-minbara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan minbari. Wa qal, sai yace, man ya'zuruni fi rajulin wasala adahu ila ahli, man ya'zuruni, manzon Allah ce wa zai taimaka min. Wasu malaman sun fassara shi da man yansuruni, wa zai taimake ni fi rajulin, game da mutumin nan da wasala azahu fi ahli, cutar wasa sai da ta dangana har kan iyalina, cutar wasa bata takaitu ba har kan iyalina bai bari ba, sai da cutar wasa ta kai kan iyalina, wa zai taimake ni a kansa? Ko kuma manya azuruni, wa zai tsaya wajen bani uzuri idan nayi ramuwa da irin mummunan aikin da wannan mutum ya yi wa iyalina? Waye zai tsayi wajen, ko da nan gaban magana ta taso, a yi dinga bani uzurin cewa ai ga dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki mataki kaza? Ya'ani Abdullah bin Ubay bin Salul, yana nufin Abdullah bin Ubay bin Salul. To lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, fa qama Sa'd bin Mu'adh, sai Sa'd bin Mu'adh radiyallahu anhu sai ya miƙe. Wa qala, yace, ana a'zuruka minhu ya rasulullah, yace ni ne zan taimaka maka akan wannan mutum ya ma'aikin Allah. In mun fassara shi da ya'zuruni yansuruni, ko kuma ana a'zuru minhu, ni ne ma'aikin Allah zan tsayi wajen baka uzuri akan mukafa'a sakayya da kai akan mummunan aikinsa ya rasulullah. In kana minna ma'ashar al-Aus, idan a cikinmu yake ƴan kabilar Aus, qatalnahu, za mu kashe shi ne kawai, dama dan namu ne. In a cikin kabilar mu yake ya ma'aikin Allah, ni ina daga cikin wanda za mu ɗauki matakin kashe shi. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj, idan ko wannan mutum yana cikin ƴan uwanmu ƴan kabilar Khazraj amartana bi qatlihi ka ba mu umarni mu kashe shi. Waye faɗi wannan magana? Faqama Sa'ad bin Ubada. To akwai kuma Sa'ad bin Ubada, shi kuma Sa'ad bin Ubada sai ya tashi faradda ala Sa'ad bin Mu'az, sai ya maida martani akan Sa'ad bin Mu'az akan wannan magana. Waqama Usayd bin Hudayr, shi kuma Usayd bin Hudayr sai ya mike faradda ala Sa'ad, shi ma ya sake maida martani ga Sa'ad bin wa Ubada. Fasara Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhum, manzo Allah kuma sai ya shiga Rabi'a, sai ya shiga wato yukhaffiduhum yana cewa ai a saurara, a saurara, ai kasa da murya, saboda an fara daddaga waccan rigima ta tsakanin Aus da Khazraj ta kuma tasowa. Kaga dai ga ma'anar yanda take, amma shi wannan ga abin da yace, wannan ga abin da yace, dan haka sai kuma aka fara gwaggwama numfashi, sai aka fara hayaniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamto yukhaffiduhum yana cewa su kasa da murya. Wa alima anna al-amra azimun, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci al'amarin nan fa babba ne. Wa zalika annahu qabala maji'in nabi sallallahu alaihi wasallam, abinda ya faru kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-madinati, izuwa garin Madina. Kana al-Aws wal Khazraj, qabila Aws da qabila Khazraj kad ittafaqu, ra'ayinsu ya hadu ala an yaj'alu Abdullah ibn Ubay ibn Salul malikan alaihim, akan sanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya zama shugaban su. Da sun yarda cewa yanzu wannan kabilu manya manya guda biyu su shugabantar da Abdullah ibn Ubay ibn Salul, sun gama wannan tattaunawa kansu ya hadu akan haka, sai kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina. Falahu indahum manzilatun azima, dan haka Ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salul dinnan yana da matsayi mai girma a cikin su. Wa huwa alladhi raja'a bi thuluthil jaysh fi ma'arakati Uhud, in baka san wannan mutum ba fa shine mutumin da ya zuga 1/3 rundina ya dawo da su a yakin, wato yakin Uhud, cikin musulmi da aka fitar da su, shi ya hure wa 1/3 rundunar kunne ya dawo, yasa suka dawo. Wa annabi sallallahu alaihi wasallam huna, kaga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam anan taraka jalda Abdullah ibn Ubay ibn Salul, manzo Allah sai ya fasa yi wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul bulala, tare da cewa Hassan ibn Thabit amma bulala 80, Hamna an yi mata, Mistah an musu, amma sai annabi ya kyale Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ba ya masa bulala ba. Limadha? Yanzu kai ne dan haka tukaci, me zaka ce? Ai wannan rashin adalci ne, ai wannan kaza kaza ne, ya za a ce kaza kaza, harkan ma akwai ƴan bora da ƴan mowa, ko ba abinda mutum ba zai faɗa ba, ko ba haka bane? Ya ga mutum kuma an ce shine tawalla kibr, tawallal kibr shine ma kanwa uwar gamin. Amma da annabi ya fahimci daukan mataki akan sa maslaha ce, amma akwai mafsada da tafi maslaha, sai annabi ya yi mai sai kyale shi. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kyale shi? Ya kyale shi ne lil maslahati, saboda maslaha. Idra'a anna jaldahu a'zamu mafsadata min tarki, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa yiwa wannan ra'asul munafiqin din yi masa bulala a azamu mafsadatan, sai ta zama barna mafi girma min tarki, sama da barinsa. Barnar barinsa ta fi sauki sama da barnar hukunta shi. Na fata an gane. Shi yasa za ka ga ko a gwamnatoci za ka ga kana ta ya mutane an san kaza kaza, akwai wa'anda wato akwai masalaha barinsu. Shi yasa nake gaya ma harkar gwamnati kyale ta, ba ka ciki ba ka ciki. Allah kuma ya sa kai ta rayuwarka haka lafiya lau. Kuma kana so kai ta addu'a kai ma ka shiga cikin sassam din ka ga yanda yake. Ina fata an gane. Amma matsaloli ne wa'anda suke suna da wahalar sha'ani, tafiyar da jama'a da yawa abu ne mai wahala. Ina fata an gane. Akwai abinda ba dan ana so ba, ba dan yana da dadi ba, ba dan yayi wa mahukunta dadi ba, amma kuma yanayi zai sa dole haka za a yi. yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Ubay Abdullah ibn Ubay ibn Salul bai masa hukunci ba tare da cewa laifinsa kusan yafi na kowa domin shine kanwa uwar gami akan sharrin da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu anha amma sauran aka yi musu bulala shi kuma aka kyale shi an kuma kyale shi ne ba dan komai ba sai dan maslaha ina fata an gane yawa wannan shine saboda ka'idar irtikhabu akhaffu dararain haka ka'ida take cututtuka guda biyu in ya zama dole sai an yi daya sai a duba mai dan dama dama ina fata an gane yawa sai a duba mai dan sauki sauki sai a yi tunda dole mafsada ce kowace mafsada ce to ballantana idan maslaha ta hadu da mafsada tunda kaga ka'idar da muka karanta ta dazu shine addinin musulunci an gina shi ne akan jawo me maslaha da kuma tunkuɗe me mafsada to sai zamanto ga maslaha ga mafsada sun hadu a lokaci guda wanda za a gabatar maslaha musamman kuma an lura cewa maslahar mafsada din tafi maslahar girma inda a ce ma maslahar tana da yawa mafsada din ya kadance to sai a rinjaye da maslaha kamar yanda Allah ta'ala ya ce yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u me linnas sai Allah ya ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima to tunda al ithm akbaru min an naf to kaga sai aka haramta ta ba a kalli janibin naf din ba tunda naf din ba shi bane ya furin jaye wato abunan a ithm din yafi yawa mafhum to a karkashin irin wayannan ka'idojin kaga kenan zaka iya bawa sayyidina Ali me mafuta in ka dauko wannan mas'alar da malai kawo anan kaga sayyidina Ali shi ma ya ki zartar da hukunci nan take akan wayanda suka kashe sayyidina Uthman saboda me maslaha ba dan yana son ya bar su ba ba dan da gangan kawai ya ji dadi da aka kashe sayyidina Uthman ya ki daukan mataki ba a'a duk wanda zai faɗi wannan kawai zafi ne da kuma jin cewa kaza 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 ba kyauta ba an kashe sayyidina Uthman amma shi da yazo ya zama khalifa a daidai lokacin da aka yi wannan irin gagarumin ta'addanci to dole gaskiyar magana yana buƙatar ya kalli abubuwa ya ga menene zai fi zama maslaha to dan haka a lokacin sai ya lura da cewa maslaha a jinkirtar da hukunta katalati Uthman sai nan gaban al'amura sun natsu an dawo cikin hayyaci sai kuma a ga me ya kamata wa kadhalika ali radiyallahu an ra'a anna ta'khir al-qisas aqallu mafsadatan min ta'jili haka shi ba sayyidina ali radiyallahu anhu sai ya ga jinkirtar da qisasi rama kashe sayyidina Uthman da aka yi to ramuwar a jinkirtar da ita aqallu mafsadatan to barnatta barnar jinkirtar da kashe sayyidina Uthman ta fi sauki min ta'jilihi sama da gaggautar da ita kuma an ka kalla shi kansa sayyidina Uthman ai yayi apply din wannan dokar shi ma lokacin da aka yi ta zuwa kawo madauki me yace yace da aka kashe mutane da yawa gare shi kadai kaga sai rinjayar da wato maslaha akan me mafsada ba dai shi kadai yake so a kashe ba eh to kashe shi yafi zama maslaha sama da a ce shi saboda shi kadai Madina ta rikice al'ummar musulmi duk sun rikice ana ta kashe kashi ina fata an gane da haka sayyidina Ali abin da ya gani kenan la'anna aliyan radiyallahu an la yastati wa an yaqtula qatlata Uthman aslan yace to saboda shi kansa sayyidina Ali radiyallahu anhu ba zai iya kashe waɗanda suka kashe sayyidina Uthman ba ma asali ba zai iya ba me dalili li'annahum ghayru ma'rufin bi'ayanihim dan dukkanin su ba a san su ba da sunayen su da ainihin shakhsiya din su ba a san su ba wa in kana hunaka ru'usul lil fitna ko da yake akwai shugabannin da suka wato suka kunna wutar fitinar in ka ware waɗannan shugabannin wanda mun karanta su a baya irin su Jabala in ka cire su ragowar kawai ga magarin mutane ne talakawan gari ne ba za ka iya cewa da wana da wana da wana da wana da wana a cikin su ba kuma wata fitina za ka kawai a yanzu ko hayaniya ake wani shi ma ya mai a to shi ma kawai ya dauki katako ko waye shi ma ya dinga mamayi ko ba ana samu ba ba ma bai ma san daga mubtada din ba kawai khabar ya da tsa kawai shikenan ya tafi ko don saboda haka mutane ne wayanda suke in ka cire shugabannin da suka shirye abin to sauran mutanen ba sanannu bane da haka kashe su gaba daya ba abu ne mai sauki wajen sayyidina Ali ba zai iya ba dan ba a san su walahum qaba'ilun, kuma sannan suna da wasu kabilo to dafi wa anhum da suke mara musu baya. Kamar ka ce yanzu suna da kasashe wanda suke superpowers da suke tare da su akan abin da suka yi. Wal amnu ghayru mustatim min wa ma zalat al fitnatu qa'ima. Sannan sayyidina Ali ya lura cewa har yanzu zaman lafiya fa bai tabbata ba. Har yanzu zaman lafiya ana cikin halin furgici da tsoro. Wal amnu ghayru mustatim, yace aminci har yanzu bai gama tabbata ba, ba a gama natsuwa ba. Sannan wa ma zalat al fitnatu qa'ima, har yanzu fitina tana nan bata mutu ba. To a daidai lokacin da fitina tana nan bata mutu ba, a ce za a dauki mataki, kaga ƙara harzuka, ƙara tashi za ta yi fitina, ƙara kamari za ta. Wa man yaqul innahum lam yaqtulu aliyan radiyallahu an, to wane ne ya isa ya ce su wa'annan mutanen ba su suka kashe sayyidina Ali ba, shi karan kansa, shi ma bai kubuta ba daga sharrin su. Wa man yaqul, wane ne zai ce innahum wa'annan mutanen lam yaqtulu aliyan, ba za su yaki sayyidina Ali ba. Wa qad qataluhu ba'da zalika, domin su suka kashe shi su ma daga baya, daga baya su ne da suka kashe shi. ولذلك لما وصلت الخلافه الى معاويه, dan haka ne lokacin da khalifanci ya dawo hannun Muawiya radiyallahu an, lam yaqtul qatlata Uthman aidan, shi ma bai kashe wadanda suka kashe sayyidina Uthman ba. Limadha, li'annahu sara yara ma kana yarahu aliyun, yanzu shi ma da yazo kan kujerai yaga abin da sayyidina Ali ya hanga. Kaji garajin nan, li'annahu, me yasa bai kashe su ba? Saboda shi ma sara yara, ya zamto yanzu ya ga ma kana yarahu aliyun, abinda aliyu ya gani. Kana aliyu yarahu waqi'an, a lokacin sayyidina Ali yana ganin abin a aikace. Wa muawiyatu kana yarahu nazariyan, shi kuma sayyidina Muawiya a lokacin yana kallon sa ne ta fuskar nazari, yana ganin haka ya kamata ba yanda sayyidina Ali ya kamata. Shi sayyidina Ali yana cikin gwamnati, shine shugaban, yana kallon abin a aikace. Shi kuma a lokacin yana bayan fage, tunda ba shi bane yake jagorancin, yana ganin abin nazariyan. Falamma alatil khilafatu ilayhi, lokacin da khalifancin ya dawo wajensa, ra'ahu waqi'an, shi ma sai ya zama yana kallon mas'alar a ƙasa, yana kallonta a aikace. An fahimta? Lokacin kafin ya shigo, ba irin kallon da sayyidina Ali ya yi wa matsalar ya mata ba, amma yanzu da al'amarin ya zo hannunsa, shi ma yanzu sai ya zamto mai yana ya ga abin da sayyidina Ali ya gani a aikace. Na'am, Muawiyatu arsala man qatala ba'dahum, na'am, ko da yake eh haka, Muawiya ya aika wanda zai kashe wasu daga cikinsu. Walakin baqiya akharun, sai dai akwai waɗanda suka yi saura ila zamanin Hajjaj, har sun kai zamanin Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, fi khilafati Abdul Malik bin Marwan, sun kai har lokacin khalifancin ainihin wato Abdul Malik bin Marwan, hatta qutila akhiruhum, har zuwa lokacin aka samu damar kashe na ƙarshen su. Ka duba fitin sayyidina Uthman wajen shekara nawa, sayyidina Ali ya zo ya tafi, Muawiya ya zo ya tafi, har sai lokacin Abdul Malik bin Marwan, sannan aka iya kashe na ƙarshe a cikin su, saboda yawan su da fantsamar da suka yi cikin mutane. Na fata an gane, kaga da abu ne mai sauki kamo su da tattara su lokacin da Muawiya ya zama khalifa, sai ya haka. Amma kamar yanda sayyidina Ali ya faɗa cewa mutanen nan ba sanannu bane, sun fantsama cikin jama'a, in ka cire shugabannin su, tattara su da gano su abu ne mai wahala. Shi kuma a lokacin Muawiya yana ganin a'a, kawai da gwamnati ba ta ga dama ba, inda an ga dama a sa kwamitin bincike mana a yi kaza, za a iya gano su. Na fata an gane. Da kuma lokacin yayi, Allah ya kaddara shi zai zama khalifa, da ya zama khalifan, shi ma sai ya zamto sai ya fahimci abin da sayyidina Ali ya fahimta, ya gano cewa ashe gano sun a lalle, kamar yanda sayyidina Ali ya hujja, haka ne. Kuna fahimtar al'amuran ko? To a ƙarƙashin irin wannan matsalolin za a dinga yau shugabanni uzuri wani lokaci ko? Har sai dalilai ƙwarara sun tabbata cewa akwai sakaci ko akwai rashin yin abin da ya kamata. Akwai din, ba wai babu ba. Amma gaskiyar al'amari mafi yawan lokuta akwai kuma abubuwan da ya kamata a kalli abubuwan duk da cewa shi talaka ba zai taba kallon abin da yanda mudubin da su shugabanni suke kallon abu ba zai iya gani ba. Ina fata an gane akwai matsalar da ba za ka iya ganinta ba da gilashin idan ka sai an sa ma mudubin gimbiya. To kuma shi mudubin gimbiyar sai kana kan kujera za ka iya samun mudubin gimbiyar. To a karkashin mudubin gimbiyar za ka dinga gano abinda wato abinda ake cewa akwai an atom wanda visible article ne ba a ganinsa sai an sa microscope ko. To za ka ga haka matsalolin suke, za ka ga duk yanda ka sa gilashi kake ganin idan ka yana da karfin gani akwai abinda ba ka iya gano shi. Ina fata an gane. To haka al'amuran jagorancin al'umma yake. Al-muhim abinda yake da matukar muhimmanci anna aliyyan radiyallahu anhu ma kana yastadi wa an yaqtulahum laysa ajazan walakin khawfan ala al-umma tajima yake cewa al-muhim abinda yake da muhimmanci a karkashin wannan mas'ala anna aliyyan radiyallahu anhu sayyidina ali radiyallahu anhu ma kana yastadi wa an yaqtulahum ya zamto bai iya samun kashe su ba laysa ajazan ba dan gazawa ba walakin khawfan alal umma sai dan tsoran al'umma. Yanzu da misali a ce lokacin da aka yi abun wasu tsirarun mutane ne kuma an san su, ina fata an gane, ta yanda shi sayyidina Ali ya zai iya sa a damke masa su kuma ba wata fitina da za ta biyo baya wadda ta fi damke su. Dan Allah kana kallon sayyidina Ali zai bar wannan ta'addancin ya wuce? Kai ka san dalilin da yasa sayyidina Ali ya jinkirtar da wannan hukunci aka saurara, kai ka san dalilin mai karfi ne. Yanzu ka kaddara cewa mutane ne biyu uku wasu yan tsirarin mutane ne wanda kuma kama su abu ne mai sauki, hukunta su abu ne mai sauki, kai yanzu zaka yi wa sayyidina Ali wannan mummunan zaton ka ce kawai da gangan yake kama su? To shi yasa aka ce ba wai gazawa bace yanayin ne ya bayi zuwa ga haka, sai dai kawai abin da yasa sayyidina Ali radiyallahu an bai yi abin da ya kamata ko ake ganin ya kamata a lokacin ba, khawfan alal umma, saboda tsoran abin da zai fada wa al'umma na fitina. Ma'arakatu Siffin, sai kuma yakin Siffin. Allah kiyaye. Siffin qurbur riqqa بجانب نهر الفرات وهي حاليا في سوريا. مالك يتوى سفين دنن وتعال قرية كسدا ونقريد اكي كنان سريقة اكسدا نهر فرات كوجم فرات اينزوحك ونن قرن سفين يناتكين سوريا وتو يناتكين سيريا سيريا تينزو تو ونن قرن دا اكي ونن يكين يناتكين سيريا. Shi kuma wannan yakin dan kasan sayyidina Ali shi wa ya fuskanci kalubale daban-daban bayan an fito daga waqatul jamal, ina fata an gane. To an zo kuma matsalar Siffin, wancan an yi shi shekara ta 36, shekara ta 37 kuma aka yi Siffin, kaga bayan shekara ɗaya kenan. Kana Muawiyatu qadimtana anil mubaya'a, sayyidina Muawiya radiyallahu an ya kasance qadimtana anil mubaya'ati li Ali, ya qiyin mubaya'a ga sayyidina Ali. Hujjarsa ta kin yi wa sayyidina Ali mubaya'a hatta ya timma al-qisas li Uthman, shi fa ya tubure kai da fata cewa har sai an tabbatar da qisasi akan waɗanda suka kashe sayyidina Uthman. Falamma intaha Ali radiyallahu anhu min ahli al-jamal, da annabi da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya kawo ƙarshen yakinsa da mutanen Jamal, qal, to anan ne sayyidina Ali ya ce la budda an yubayi a Muawiyatul an, lallai babu wani makawa, lallai ne sayyidina Muawiya ya zo ya yi mana mubaya'a a yanzu, a dunkule gwamnati ta san cewa tana tsaye akan ƙafafuwanta, lallai ne lokaci yayi da ya wajaba Muawiya bin Abi Sufyan ya zo ya yi mubaya'a. Wajahhazal jaysha, ya shirya rundunar yaki, li muqatalati Muawiya, domin yakar sayyidina Muawiya aw yubayi a ko kuma yayi mubaya'a dayan biyo ko yayi mubaya'a ko a yake shi fa kharaja aliyun bi jaishi sayyidina ali ya fito da rundunarsa kiwamuhu mi'atu alfin adadin su ya kai 100,000 ila sifin wato sojojinsa sun kai 100,000 ya fita da su zuwa sifin fi sham a kasar sham falamma sami'a muawiyatu bi khuruji aliyin ila qitali lokacin da muawiya bin abi sufyan ya samu labarin fitowar sayyidina ali domin ya zo ya yake shi sa'id al-minbara to nan shi kuma sayyidina muawiya sai hawo minbari wa qala a minbarin sai ce inna aliyan nahada ilaykum fi ahli al-iraq faman ra'ayu yace ga sayyidina mun samu labari ali ibn abi talib ya nufoku ya taho inda kuke yana cikin magoya baya cikin mutanen iraki mutanen iraki a cikin su wato cikin tawagan mutanen iraki gashi nan ya taho dan ya yake ku famar ra'ayu me ra'ayinku na fata an gane فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم متاني دسك سنكو يد كاوناس شيني فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم أي نزل رؤوسهم لم يرفع إليه أحد أرفع با واندي إيه لغا كان سيكال لسيدنا معاوية سك سنكو يد كي سك شروع فقام ذو الكلاء الحميري sai wani da ake kiransa Zulkala al-Himyari sai ya mike fa qala sai ce alayka ar-ra'yu wa alayna al-fi'al yace ai ra'ayi kai ne mai ra'ayi mu kawai umarnin abinda zamu yi zaka ga ya mana wannasu sukutu mutane an yi tsit shi wannan Zulkala shi ya iya mikewa shi ma kaji abinda yace yace ai mu ba mu da wani ra'ayi ra'ayi naka ne mu kuma aiwatar da ra'ayin naka shine aikin kun ji yanda Muawiya ya hawo minbari abinda ya fada kun ji abinda mabiyansa suka fada to wa sa'ida aliyun dan ka san mabiya su wani lokaci su ne marasa kirki su fitinan in aka samu fitinan to anan fitina take faruwa sayyidina ali shi ma ya hawo minbari yayi wa sa'ida aliyun radiyallahu anhu al-minbara سيدنا علي بن ابي طالب شيما يا هو منبري فقال بعد ان حمد الله باين يا غودي و الله واثنى عليه يا يب الله سيتي ان معاويه قد نهد اليكم في اهل الشام للي كسني معاويه يا نفوكو cikin tawagar mutanen sham famar ra'ayu menene ra'ayinku fa adabba ahlul masjid mutanen masallacin sai aka kaure da hayaniya ai irtafa'at aswatuhum sai muryoyinsu suka daga kai akai ta hayaniya a cikin masallaci falam yafham aliyun kalamahum sabida hayaniya sayyidina ali bai fahimci zantuttukan su ba min kasrati man takallama sabida yawan wayanda suka yi magana wa kathura al-laghatu hayaniya ta yawa فنزل ارشي ده يسوكو ده كان منبري وهو يقول yana cewa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ka duba tarikhul islam shafi na 540 zamanin al-khulafa ar-rashidin kun fahimci bambanci tsakanin mabiyan ko shi ka ji wancan a cikin natsuwa suka bashi amsa shi kuma wayannan dama ka san mun ce mutanen Iraqin nan kufa su suka hargitsa al'amura yan hayaniya ne yan rudu to da haka su ma da ya tashi ya musu hudu baka ji sai karshe dai da rudu da hayaniya ya kasa fahimtar me suke bashi shawara me suke gaya masa ya tambaye su me ra'ayinsu a samu mutum daya mutum biyu su yi bayani a suka yi ta hayaniya karshe dai ya sako da kan munbarin yace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fa dhaka halu ahli sham yace wancan da kaji shine halin mutanen Sham, natsuwa da biyayya ga shugabanninsu. Wa hadha halu ahli al-Iraq, wannan kuma hayaniya shine halin mutanen Iraki. Fa ahli Sham, su mutanen Sham, kanu ahla da'atin wa ahada wa ahla jaladin, mutanen Sham sun kasance mutane ne masu yi wa shugabanni biyayya, mutane ne masu biyayya. Wa ahla jaladin, kuma mutane ne masu karfin hali. Wa ahli al-Iraq, su kuma mutanen Iraki, kanu ahla fawda, yan hayaniya ne da rudu. Kama sai a ci, kamar yanda bayanin zai zo zaka ji a can gaba. Wa humul ladina ba'da zalika qatalu aliyan, su ne dai bayan wannan kura ta lafa kuma su suka yaki sayyidina Ali. Wa qataluhu, suka kashe shi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Wa sala Ali radiyallahu anhu ila siffin, sayyidina Ali bin Abi Talib ya iso zuwa siffin sanata 37, shekara ta 37 min al-hijrati, daga hijira. Wa zalika fi safarin, fi safarin, wato a cikin watan safar. Wa kana qitalu Ali radiyallahu anhu fi siffin wal jamal ar-ra'i ra'ahu wajtihadin tabannahu. Wa kana qitalu Ali radiyallahu anhu fi siffin, wannan yaki da sayyidina Ali yazo yayi a siffin, wal jamal, da yakin da akai na jamal, duk wa'annan yaƙe-yaƙen sun kasance ne ar-ra'ayin, daga wani ra'ayi, daga ra'ayi ra'ahu da shi ya gani, shi sayyidina Ali. Wajtihadin, da kuma ijtihadi, iya bakin kokarinsa yana ganin yin wannan yaƙin shine yafi zama daidai. Dan haka bisa wannan ra'ayin da yake gani da kuma ijtihadin sa, tabannahu, ya gina yaƙokin, yaƙokin nan guda biyu, siffin da jama'. Faqad kharaj Imam Abu Dawud a cikin Sunan Abi Dawud dinsa ya fitar da hadithi an Qais bin Abbad. Da Qais bin Abbad qala, yace qultu li aliyyin akhbirna amma sirika hadha a'ahadun ahidahu ilayka rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ra'ayun ra'aita. Qais bin Abbad ya tambayi sayyidina Ali, ya tambayi sayyidina Ali radiyallahu an, sai ya ce da shi, akhbirna, ka ba mu labari, amma sirika hadha, game da wannan tafiyar, wannan tafiyar taka, wannan tafiyar da za ka yi, ba mu labari. A ahadun, wata wasiya ce, ahidahu ilayka rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah ya maka wasiya kan yaba duniya, am ra'ayuna ra'aita, ko kuma ra'ayi ne da kai haka kake ganin dacewar a je ayi wannan yakin. Ka koma cikin Sunan Abi Dawud, cikin Kitabus Sunna, babu ma yadullu ala tarkil kalam fil fitna, babun da yake nuni akan barin tsoma baki a lokacin fitna. Na fata gane. To sai mala yace, hal na za'a Muawiyatu alal khilafa? To qala, ma ahida ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an walakinahu ra'yun ra'aytu. Bayan Qais bin Abbad ya tambaye sayyidina Ali, sai sayyidina Ali ya ce masa, ma ahida ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an, yace manzon Allah bai mun wasiyar wani abu ba, ba wata wasiya da yayi mun, walakinahu ra'yun ra'aytu, ijtihadi na ne, wannan wani ra'ayi ne da ni nake ganin hakan shi yafi dacewa. Ina fatan gane. To ina ganin wannan gabar ita za mu tsaya a kanta. Hal na za'a Muawiyatu alal khilafa, shin wai Muawiya ya yi ja'in ja da sayyidina Ali ne akan khalifanci? Shi yana son khalifanci, ga kuma sayyidina Ali yana son khalifanci, akan wannan suka yi ja'in ja, suka yi rigima, ko kuma wani abu ne daban? To wannan ita ce gabar da ya kamata mu tashi a kanta insha Allah, zuwa mako mai zuwa in Allah ta'ala ya kai mu. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.